لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قوليا دي قدر تامن حدوى أولنا يمتنا أصبر يومنا شاب يرغى وتانا صفر شكارة دبو نايا دليه دود أربعين بقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم daga Makka zuwa Madina yau zamu tashi safaha ta 164 a cikin karatun littafin Sahihu Sirati Nabawiyya a sati da ya gabata mun ji magana ta ƙarshe ta Abdullah ibn Mas'ud Allah ƙara yarda a gare shi wanda yake cewa fadar Allah subhanahu wataala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya umurce shi akan kariya daga muryar shi can kololuwa sannan kuma kariya safke ta sosai amma ya zaman to tsaka tsaki kenan ba bayyanawa ba sannan ba sirrantawa ba wannan abun shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da biyu daga cikin sahabban shi wanda kuma su ne mafi kusantuwa zuwa gare shi Abubakar da Umar manzon Allah yake cewa Abubakar Siddiq Naji wucewa wajen gidanka naji ka kana sallah sai naji ka sassabta muryarka yayi kasa da yawa sannan kuma yace wa Umar naji wucewa naji ka daga muryarka daga wanda ya wuce iyaka sai aka ce Abubakar ya dan daga ka dan aka ce Umar dan safke ka dan khairul umuri awsa'uha na wanda Allah ya ambata mana cewa mafi alherin al'amura sune tsakatsakin su yana karka wuce gona da iri sannan kuma karka takaita ya zama to baka kai inda ake so ka kai ba malai ce bismillahir rahmanir rahim babu hijrati man hajara min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min makkata ila ardil habasha firaran bidinihim min al fitna malai ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan babi ne wanda zai bayani akan hijira sannan kuma da bayani akan waɗanda suka yi hijira daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa ƙasar Habasha wannan hijiran ya faru firaran bidinihim minal fitna saboda su gudu da addinin su a dalilin kar a fitine su a raba su da Allah wannan abun ya tilasta musu tattara inasu inasu su bar garin Makka su je kasar Habasha yankin da yankin Ethiopia hijira zuwa garin Habasha an yi shi a shekara ta 5 ga hijiran Annabi Muhammad afwan da annabtar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 5 aka fara yin hijira zuwa kasar Habasha sannan kuma waɗanda suka yi hijiran nan bayan akwai wani kaso daga cikin su da sun komo daga baya amma ƙarshe dai an lissafa musu kusan shekara 15 a ƙarƙashin mulki na sarkin Habasha wanda shine Najashi kenan shekara kusan 15 suka yi tunda da yawa daga cikin su ba su haɗu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga wannan hijirar da suka yi sai lokacin da manzon Allah ya zo bude Khaibar bayan hijira da ma shekaru masu yawa wanda kaga Khaibar an yi ta a shekara ta 7 da hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine waɗannan mutanen sun gudu game da abin da ya shahi tsira da addinin su wanda kuma shine Allah yake ambata mana cewa innal ladhina tawaffatuhumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardu llahi wasi'atan fatuhajiru fiha ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bamu labarin wasu daga cikin mutane an zo amsar rayukan su ake tambayar su fima kuntum me aje ku anan ya akai muku hijira ba me yasa ba ku kaza ba suka ce kunna mustad'afina fil ard ar raunana mu a ban kasa ba mu da daman yin hijira Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'a shin kasar Allah bata zaman to mai yalwa ba ashe dan adam inda zaka zauna shine inda zaka samu bauta wa Allah damun sakankancewa da meke kafa game da abin da shafi bauta wa Allah to wannan wurin nan ne inda zaka tai ka zauna babu zancen ka zauna gari kaza saboda dai garin ku ne ba za ka bar shi ba kaga wannan sun yi hijira daga garin Makka sun koma kasar Habasha sannan manzon Allah ya bar garin Makka da yazo huta yake cewa ya juyo kalle ta yace la anti ahabbul biladi ilayya ke Makka ke ce mafi soyuwan gari a gare ni in ba dan mutane ki sun hudda ni ba ashe ana gudu a bar gari saboda ni saboda aje a samu inda za a bauta wa Allah subhanahu wataala to wannan mutanen shine abin da suka yi tunda mun ji cutar wanda mutanen garin Makka suka rika musu malati qad taqaddama dhikru adhiyatal mushrikeena lil mustad'afina minal mu'minin yace bayani ya gabato game da ambatan cutarwar mushrikai game da masu rauni daga cikin masu imani wanda ba su da la haula lahum wala quwwa sai mutanen garin Makka suka kama suke musu kalan azaba daban-daban وما كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والإهانة البالغة سنكم إلي نسكي معاملا ترود النما سرون من الضرب أكون كاشي أكي باسو سو أكي دي سبر مسلم جنة سنوال إهانة البالغة دولا كان تروى إذا كانت إهانة شينك ولا كان تدمد كاس كان تدشيك من تشيبا باكو كومي أكي با to wannan abin duka an musu albaliga wala katarwa ma wanda ya kai kololuwa to wannan duka ya faru da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya nima musu mafaka wa kana Allahu azza wa jalla qad hajarahum ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa mana'ahu bi ammihi abi talib wa kana Allahu azza wa jalla kuma ya kasance Allah mai girma da buwaya قد حجرهم حقيقه يا كاري النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ده دايوا daga cikin su musulman da suka musulunta sannan kuma Allah ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mana'ahu bi ammihi abi talib ya hana quraishawa game da cutar da manzon Allah ta hanyar ammi shi wanda shine abu talib mahaifin aliyu kenan shi ya tsaya yayi uwa yayi madaukiya akan cewa babu wanda ya isa ya taba Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kaga wannan ya daga cikin dalilan musulunta Hamza bayan an daura wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ka dora mushi na mu'aifan dabba da walakantar da shi da kaza da kaza da kaza Hamza ya komo daga farauta yana shigowa gari sai hadda wata mace sai ce take cewa take mushi kamar habaicin ina amfanin maza wanda gurzantakan ku ga can dan uwan ku dan ku ana walakantar da shi a cikin garin Makka kaman bai da kowa a cikin gari Hamza yace a abun haka ne to magana ta riga ta faru ta kare wannan yasa yazo ya tsaya yace shi ma daga yau ya musulunta da ba san gaskiya ne kuma yace dan me za tsaya ana nuku abin da an san cewa haka nan ne Hamza ya musulunta to waɗannan bayan Allah an azabtar da su fiye da yanda kake tsammani كما تقدم تفصيله مالك كمر يد بيان وان ابن اذبتر ويارغ يا غباتا كينن دكي دكي تفصيل سيت ولله الحمد والمنه كما غوديا تا تبتا غ الله سنن كما ابن غورنتا وا الله ني يكي دا ابن دا زي غورنتا من دا شي وانا مي يكي مكا نوني ودانن باين الله شي وانا مغانا تشي تا الحافظ ابن كثير yana maka nuni akan rishin daga kai da nuna cewa ni kaza ne kaga ai da a baya ma ya gabato lokacin da ya ishara akan cewa ayoyi kaza suna nan a cikin littafin tafsiri sai ce walillahi alhamdu yanzu kuma nan da yake cewa bayanin waɗannan abubuwa ya riga ya gabato a cikin littafin nan a baya sai ce walillahi alhamdu wal minna godiya dai ta tabbata ga Allah abun gorantawa ya tabbata ga Allah Allah shi yake da abin da zai gorantawa bayi kaga kenan duka ya tattara al'amarin gaba ɗaya yami ya mai kashi ga Allah subhanahu wataala wanda wannan shine kamilul ubudiyya kar mutun yayi wani abin da zai rika ji ran shi ta rika zuga shi har ya rika jin cewa kamar shi kin hoba wasa bane ba daga an yi haka to kuma an saki layi Allah kare mu mali ce wa qad rawa al imam ahmad bi sanadihi ali ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila an-najashi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aika mu zuwa ga Najashi kenan wanda shine shugaba na kasar Habasha sai yace wa nahnu nahwa min 80 rajulan yace mu kinnan muna kusan kirdadan mutum 80 manzo Allah tattara mu gabaki daya yace ku tafi kasa Habasha akwai wani sarki ana kira shi da sunan Najashi yace fihim Abdullah ibn Mas'ud wa Ja'far wa Abdullah ibn Urfuda wa Uthman ibn Maz'un wa Abu Musa fa atawun Najashiya yace daga cikin wadanda muka tafi da su zuwa kasar Habasha yace akwai Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud kenan shi mai magana sannan kuma da akwai Ja'far ibn Abi Talib sannan kuma akwai Abdullah ibn Urfuda sannan kuma akwai Uthman ibn Maz'un sannan kuma akwai Abu Musa sai yace fa atawun Najashiya muka huta daga garin Makka muka isa zuwa kasar Habasha muka je wajen Najashi zuwan mu yake da wahala an ga kene zuwan ake azabtar da su a garin Makka suke masu karamin karhi an tattara aika su go sai ga zuwa zamu mu amso ku daga can kin ba mu zo mu ci gaba da gana muku azaba har sai kun rabu da wannan addini shine mallai yace wa ba'athat quraish amr ibn al-as wa umara ibn al-walid bi hadiyatin quraishawa sai suka tada amr ibn al-as da shi da umara ibn al-walid aka ce musu ku tashi kasa Habasha za ku tai da suka tashi tahiyya aka hada su bi hadiyatin da kyaututtuka daban-daban aka aika su da wannan kyaututtuka zuwa ga Najashi cewa su bada wannan kyautar a matsayin cin hanci da ƙara gyara alaka tsakanin shi da su saboda ya damka musu waɗannan da suka zo hijira su komo da su da suka tai falamma dakhala ala Najashi sajada lahu suna zuwa wajen Najashi me suka mishi kai suka mishi sujada ashe wannan sujada da ake yi da zubewa da ake yi gaban masu mulki ko masu sarakai ne ko ma wane ne wannan abun yana daga cikin jahiliya shine abun da shi Abu Musa kahin Amr ibn al-As kahin musulunta da Umara ibn al-Walid shine abun da suka yi suna zuwa he suka zube suka yi sujada ga Najashi tare da cewa Najashi ya san wannan abun da suka yi ba daidai bane ba yake cewa sun mabtadarahu an yaminihi wa an shimalihi da suka zube suka yi sujada suka gaida mai martaba suka gaida fada sun mabtadarahu he suka gaugawa suka kowace ɗaya daga cikin su sai ya komo ɗaya bangaren dama ɗaya kuma bangaren hagu ɗin shi sai aka zo aka tsatsaya ake kuskus sun bakara lahu suke ce mishi suke ce wa Najashi inna nafaran lalle akwai wasu jama'a min bani ammina wanda suna daga cikin ɗiyan baffanninmu yani ɗiyanmu ne a cikin garin Makka nazalu ardaka sun zo wannan garin naka sun sabka sannan wa raghibu anna wa an millatina sun ki mu kenan sun huta ma sun bar garin gabaki daya sannan wa an millatina haka kuma sun kyamaci addininmu kenan sun bar mu a kasanto su ɗiyanmu amma kuma sun tai sun bar mu sannan kuma sun bar ma addininmu qala fa ainahum sai Najashi yake cewa ina suke qala sai Amr ibn al-As da shi da Umara ibn al-Walid suke cewa qala kinan fi ardika suna nan a cikin yankinka ko a cikin garin da kake fab'as ilaihim a aika aje a zo da su kar ai wani dogon jawabi a aika aje a zo da su فبعث اليهم سيدنا جاشي ايكا ان ايكي cewa aje azo da wadannan bakin da aka zo aka ce musu ai sarki yana neman ku sarki yana neman ku a fada da aka ku amsa kira kahin su tira su tahi ya kai shura wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun sai aka tattauna aka to ya kamata ai Ja'far ibn Abi Talib sai yake cewa yake cewa ana khatibukum al-yawm ibn Abdul Muttalib yake cewa ana khatibukum al-yawm ni ne mai magana a madadinku a yau saboda yana da fasaha na magana sannan kuma mutum ne wanda yake ya dan girme su kenan iya da azanci na magana fattaba'uhu da mai wannan magana sai suka bi shi kenan aka je fada kowa shiru zai ba wannan yana fadi ba wannan yana fadi mutum ɗaya yake magana fasallama da suka isa fasallama sai Ja'far yayi sallama walam yasjud bai sujada ba saboda ya san ka duba tun farkon da'awa wannan sujada haramun ce babu wani wanda za ka yi inhina'i zuwa gare shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala
ka karaya ka zube ka tattara gaba ɗaya ka nuna ba komai bane kai ba ma kowa sai Allah yana zawwa lam yasjud kaga mafaka yake nema dama azabtar da su ake suka gudu suka zo nan amma walam yasjud law bi mish sujada ba faqalu lahu sai amr ibn al-as da shi da umara ibn al-walid suka ce yawa ba gashi ba ai mun fadi maka dama malaka la tasjud lil malik me yasa baka gaida sarki baka fadi kai sujada ka gaida ka sarki kala ja'far yake cewa kala ha alanan ya hade ta a hili a karara yace inna la nasjudu illa lillahi azza wa jalla yace mu ba ma sujada ga kowa sai ga Allah mai girma da buwaya kala sai na jashi amshi magana sai yake cewa wa ma zaka miye wannan abun da kake bayani akai shi waye kai miye kuke tahiyya akai shi wanda ba ku sujada ga kowa sai ga Allah قال سي جعفر يكي تشوى إن الله بعث إلينا رسولا ألا يا أيكم ونزوزوا قريم ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل ونم من زين يأمر تيمو تشوى كرم يسجد قوة سيغ ألا مي جرما دبوايا دي يند متن يكي جرما كري يسكي يردا وني يمش أبن دأكي يو الله saboda iya daga cikin dawaqitul khams man ubida wa huwa radin wanda aka mishi irin aikin bauta da ake ma Allah kuma kawai yayi mursisi saboda yana ga cewa kujerar shi ta ƙara mi ta ƙara tabbata kuma ta ƙara girma to wannan mutum shi da karan kanshi dagutu ne shi ma abun bauta ne kuma bayan Allah sujada ana yin ta akan gabbai guda bakwai da goshinka da hancinka dole su tabbatar da ka tabbatar da sun taba kasa wanda wannan kuma akwai kuskuren da zaka mutun yayi sujada ya sa goshin shi amma bai sa hancin shi ba yo an yi ba aiba kenan mazallaki sallallahu alaihi yake cewa ai hanci iya daga cikin abin da goshi ya kumsa kuma su ake ilga su a matsayin gaba daya sannan tafi hannunka guda biyu ga daya ga daya ga waɗannan in ka hada uku guiwa guda biyu in ka hada biyar sannan kuma atraful qadamain tsinin ya tsinka wanda zaka dankwasa guda biyu na suma dama da hagu in ka hada sun zama to guda bakwai wannan sujada da dukkan wani abin da yake amsa suna inhinai mutun ya zube ya karkace ya sunkuye ba ma kowa sai Allah subhanahu wataala mutanen annabi Musa da Allah yake ce musu wadkhulul baba sujadan ana ne a cikin halin sujada za su shiga a halin cewa sun sadda kansu sun nuna su ga kowa bane ba ma kowa wani abu sai Allah din yanda kake jin kana da girma to haƙƙin Allah daban haƙƙin ka kai daban girmanka daban girman Allah subhanahu wataala daban kar ka yarda a maka abin da ake yi wa Allah subhanahu wataala da sunan cewa wai kana da girma to shine anan yake ce mushi amarana ya umurce mu Allah nasjuda li ahadin kar mu sake mu kowa sujada illa lillahi azza wa jalla sai ga Allah mai girma da buwaya wa amarna bis salati waz zakat ya umurce mu mi sallah sannan ya umurce mu akan mubarar zakka qala amru yanzu najashi bai tanka ba da aka fara bayani shi da yake dawo malami ne ba jahili bane ba shugaba ne ko malami ne sai qala amru da amru ya ga najashi yayi shiru bai ce komai ba sai amru yake cewa innahum yukhalifunaka fi Isa ibn Maryam sai kuma yace ai sarki suna saba maka akan addinin annabi Isa dan Maryam tambaye su nan ma akwai matsala abinda kuke fadi ba shi zuke fadi ba kenan yanzu wancan gaba na fari dai an ga an shiga dogon tattaunawa ko bayanai sun fara kama Najashi qala sai Najashi yake cewa fama taquluna fi Isa ibn Maryam wa ummihi mi kuke fada game da annabi Isa dan Maryamu da mahaifiyar shi qala ja'far sai ja'far yake cewa naqulu kama qala Allah abinda muke fadi muna fada iya abinda Allah mai girma da buwaye ya fadi akan shi huwa kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ila al'azara albatul allati lam yamassaha basharu yace muna cewa Isa dan Maryam kalimatuhu kalma ce ta ubangiji wata kalma ce kun fayakun kun ce aka ce fakana kasance sai ya kasance hamluhu wa fisa me yake cewa فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
duka gaba ɗaya da daukan da cikin a karan kashi da aiki duka lokaci guda ne kun fa yakunci kasance sai kasance wannan shine huwa kalimatuhu kalima ce ta ubangiji wa ruhuhu sannan kuma ran da annabi isa alayhi salatu wassalam yake lumhashi da shi nawaye na Allah ne Allah ya busa mushi wannan rahama Allah ya bashi wannan rahama al'amarin rai kuma babu wanda yake da masaniya akan shi in ba Allah ba wa yas'alunaka 'anil ruh قولي الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فديموس تشيوا الأمر الري وانا الأمر نأو بنجيزي هر يو أقام بنتكين كيمياء بابي يندزا أئي غاني وانا أمو سيري أئي أفتنتن جوس أبو بوا أما وانا أبو النري وانا سي الله سبحانه وتعالى كلمر الله تي سنوكم الله روح ديكي لوهو شيدشي وبنجيزي نبو سامش وانا القاها wanda ubangiji subhanahu wataala ya bayar da wannan ilal azra zuwa ga budurwa ita ce al azra al batul wadda ta yanke wa al'amarin aure ita ce maryamu allati lam yamassaha basharun wanda wani dan adam bai taba taba ta ba sannan kuma wa lam yufridha waladun babu wani da ya taba girgiza ta yani bata taba girgiza ba saboda naƙuda da huddu yaro ba taba yi ba to wannan Isa ibn Maryama alayhi salatu wassalam kalimatullahi ruhuhu alqaha ila al-azara saboda ita Maryamu alayhi salam budurwa ce bata taba yin aure ba kuma al-batul idan aka ce at-tabattul shine mutun ya yanke wa harakan da ya shafi aure shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam nahara sallallahu alaihi wasallam at-tabattul manzo Allah ya hana wannan mutun ya zo ya zaman dirshe yin aure manzo Allah ya hana wannan al-batul allati lam yamassaha basharu ai shi sa can ita ma tace anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya tace ya za'ai in samu da wani dan adam bai taba ni ba ni ba mace mai zaman kanta ba suka ce mata wannan al'amari ne na ubangijinki annabi adam alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wataala ya halice shi ba mahaifi ba mahaifiya ummuna hawwa ita kuma Allah ya huddo ta daga jikin hakarkarin annabi adam kenan a ce daga uba amma kuma ba mahaifiya sannan Isa ibn Maryam Allah ya huddo shi daga jikin mace babu mahaifi dan a nuna maka Allahu qadirun ala kulli shay Allah mai iko ne akan duk abin da ya dama to annabi Isa alayhi salatu wassalam wannan shine abin da Ja'far yayi bayani akai cewa ai kalma ce ta ubangiji subhanahu wataala zuwa ga Maryam alayhi salam kuma ta aihe shi salim alim tana zawwa cikin mutanen ta suke cewa ya maryamu anna laki hadha ta ina kika samu wannan ma kana abukin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya kaga annabi isa alayhi salatu wassalam tin yana cikin zanin goyoye magana fa akwai su irin wannan manzo Allah ya ambata mutane da yawa wanda suna cikin zanin goyo sun yi magana akwai sahibu jurayj wannan yaran nan da aka ce jurayj ya ma wata juna biyu an same shi shi ma yana cikin tsumma ya magana tsumma da aka aihe shi sannan ko hadisi na Allah yake bada labarin wani mutum wata mace da danta tana tahiya ta ga wani mutum a cikin yanayi mai kyau a cikin shige mai kyau a cikin yanayi wanda yake ni kayatarwa take cewa Allahumma ij'al ibni misla hadha Allah ka sa dana ya zama kamar wannan mutum yaran yana shan nono sai saki sai daga kai ya kalli wannan mutumin sai ce Allahumma la taj'alni mislahu Allah kar ka sani zama irin wannan mutum uwa ta kyale suna cikin tahiya sai ta ga wata mace ana bugunta ana cewa zanaiti sarakti kin yi zina kin yi sata mutum ne ya banza kaza kaza sai take ce Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi al'ama sai wannan uwa ta yi adda Allah kar ka sa dana zama irin wannan mace da ya daga kai da ya kalle ta sai ce Allahumma ij'alni mithlaha Allah ka sani in zama irin ta karshen bayani wancan mutumin da ake ga cewa ya hutu a yanayin kayatarwa da burgewa abin sha'awa mutumin banza ne ita kuma wannan bayo Allah da ake ga cewa ta hutu a yanayi na tsangwama
ita kuma mutum ne kirki ce kage aka mata aka ce tayi zina alhali ba tayi ba aka ce tayi sata alhali ba tayi ba yace Allah ya sanya ni in zama irin ta saboda duniya gaba ɗaya me ake hange lahira ake hange dan abin da yake nan ne to nan ne hangenka da kokarinka ya kasance akan ya za a yi canye kyau ba nan ba saboda duk yanda ka ammara nan lokaci ne muqayyad wucin gadi ne amma wancan kuma ha ila ma la nihaya ila ma la nihaya ka rika sawwar wannan abu kana imagination a cikin kanka babu karshe in ya ta kasance babu karshe in dadin ne babu karshe in matsalar ce babu karshe ba ce a in akai shekara miliyar dubu wace ce za a komo a babu wannan kullum mutun ya rika tunawa kanshi irin wannan abubuwa to kaga anan abinda shi wannan jinjirin ya hanga kuma Allah ba shi daman yin magana to annabi Isa alayhi salatu wasalam shi ma yayi magana yana cikin zanin goyon shi kamar da nan Allah ya ambata mana nassi alqur'ani mai girma kala da annabi da Ja'far ya kammala wannan bayani Ja'far da ya kare bayanin shi a wata riwaya ya karanta mishi wani kaso daga cikin suratu Maryam yana kare bayanin shi fa rafa'a udan min al-ard thumma qala najashi sai dauki wani tsinki haka daga saman kasa thumma qala sai yace ya ma'shar al-habasha wal qissisin wal ruhban ya ku taran habashawa ya ku malaman habashawa ya ku masu bauta na habashawa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma yaziduna ala alladhi naqulu fihi ma siwa hadha yace wannan Ja'far bayanin da yayi bai kara ba akan abinda mu ma haka muke hadi yace daidai da wannan karan bai kara daidai da haka ba tak yanda muke hadi haka ya hadi mai zirkin su daya ba abinda ya kara sai yace marhaban bikum wa biman ji'tum min indihi yace maraba da ku marhabin ku da zawwa sannan ba ma ku ba wa biman ji'tum min indihi da ma wanda kuka zo daga wajen shi shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana maka ana mishi marhaba a habasha a can suna ta rigima ana cewa an kiya ba a yarda ba yanzu ga wani sarki da mulkin shi gaba daya yana bada marhaba yana bada gaisuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce kai ba hon bata lokaci za a yi ba ashhadu annahu rasulullah rahimallahu an-najashi radiyallahu anhu yace na shaida lalle wanda ya turo kunnan manzon Allah ne wa annahu alladhi najidu fil injil shine wannan mutumin da muka samu labarin shi a cikin injila shine wa annahu ar-rasulu alladhi bashara bihi isa ibn maryam shine dai annabin nan wannan manzon da isa dan maryam ya ba mu labarin albishirin zawwan shi shine dan haka kai Ja'far da kai da tawagarka inzilu haisu shi'tum ku sabka inda kuka ga dama al-ardu ardukum eh kaman ka zo gidan mu sai ce gidanka ne baka da matsalar komai sai wasu inzilu haisu shi'tum ba mu magana a kayyade muku ruwa kaza ku a kayyade muku ruwa kaza inda kuke so nan za a sabke ku sai ce wallahi Najashi kara musu bayanin cewa ina muku rantsuwa da Allah kaga Amr ibn al-As iya daga cikin abin da yasa ya shafa wa kashin wa ashiya muslim da kawai cai da yaji waɗannan bayanai ga kai wannan abu ho bai wa muna can muna rigima da shi mun zo nan ga wani mulkin da mun tabbatar da yahi namu kuma nan ma mun zo mai mulkin yana bashi kariya yace wannan mutumin da gaske yake sai Najashi yake cewa wallahi laula ma ana fihi min al-mulk in ba dan abun da nake kan shi ba na al'amarin mulki da kaiwa da kawowa da zirganiyar jama'a kaga shi ne zai musulunta yace la ataituhu da na iske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta akuna ana alladhi ahmilu alaihi har in zaman to ni ne mutumin da yake dokan takalmar shi in ya hudda takalmi ni zan doka in rike yace kuma wa wadhi'uhu ni ne zan rika meka mishi imma abun alwala ko kuma dukkan wata tsaftata da zai ya zaman to ni ne mutumin da yake kula da wannan in wanke mishi kafahuwan shi in wanke mishi duk inda yake so yace in ba dan mulkin da nake kai ba da he na ji nayi haka sarki habasha najashi kai kuma amara wanda talaka ne a tamma ka zo kana gugurmen sai an baka ka koma da su sai ka iske sarki na ce a inda yana da lokaci da dama da sai ya je ya rike wa manzala sallallahu alaihi wasallam ta kalmarsa an kare mana sirra wa amarahu bi hadiyatil akharin fa ruddat ilayhim sai ce tarkacen da kuka kawo na kyaututtukan a maida mu bai da wani amfani sai umurni aka maida musu kyautan su ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا عبد الله بن مسعود كان سيغغوتي سوران متانيش حتى سيدي حلرتي ان بدر حتى سيدي حلرتي بدر ورسول كما سوران سوزو لوكتين خيبر ني اشكرا تبقل سنن وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته كما مزال صلى الله عليه وسلم يا نيما ونجاشي غافرا الله lokacin da labarin mutuwan Najashi iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malatu hadha isnaduhu jayyidun qawiyyun wa siyaqun hasanun wa fihi ma yaqtadi anna aba musa kana fi man fi kana fi man hajara min makkah ila ardi alhabasha yace wannan isnadin shi mai kyau ne mai karhi ne siyaqi ne wanda yake kyakkyawa hadisi hasan ne sannan kuma yace wa fihi a cikin wannan riwaya za mu fahimci cewa ma yaqtadi abinda yake nuni akan cewa anna aba musa ai ya ambata wanda daga cikin suka tai kasa habasha akwai abu musa yace cewa abu musa kana fi man ya kasance cikin wadanda hajara min makkata suka yi hijira daga makka ila ardil habasha za mu fahimci haka a cikin karatun yace illam yakun mudrajan min ba'dir ruwat tarace shi abu musa yana kasar yaman da suka samu labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira sai suka dauki jirgin ruwa saboda isar da su zuwa ga yankin da za su safka su kai garin Madina jirgin ruwa sai ya kada su sai Habasha da su suna zawwa sai suka iske su Ja'far eh kaga kenan labarin suna kusa da juna shine malam zai kara bayani a gaba yace warawahu Abu Na'im fi dalail an Abi Musa qala Abu Musa yake cewa sai ce illam yakun mudrajan wannan bayani yake cewa in bai zaman tuba mudraj daga ce mudraj shine abinda sahabi zai sanya ko abinda zaka sa a cikin asalin labarin da zaka bada sai kai idrajin wata magana taka sai ya kira wannan magana suna mudraj shine ta a cikin hadisi yace wal mudrajatu fil hadisi ma atat mudraj shine abinda sahabi zai kara bayani a cikin magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka cewa illam yakun mudrajan min ba'dir ruwat wallahu alam sai ce wa rawahu abu na'im fi dalail an abi musa qala amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi ya umurce mu annan taliqa akan cewa mutahi ma'a ja'far ibn abi talib ila ardil habasha wannan ibara anan malam albani zai kara malam hafiz ibnu kasir zai kara bayani akan shi a gaba kaga ana in ka duba amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallama annan taliqa ma'a ja'far ibn abi talib ila ardi alhabasha daga ina kenan daga makka saboda ja'far daga makka ya fito kenan yana nuni akan abu musa shi ma daga ina yazo daga makka sai malam yake cewa wannan wani wahami ne wanda shi rawi hadisi ya samu alai sai ce fa balagha zalika quraishan sai labari iske Qurayshawa cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara wani kaso daga cikin sahabban shi da su yi Habasha bal hasali sun mata hi fa ba'su Amr ibn al-As wa Umara ibn al-Walid sai aka aika waɗannan mutanen guda biyu Amr ibn al-As da shi da Umara ibn al-Walid sai aka aika su zuwa ga Najashi wa jama'u lin Najashi hadiyatan suka shirya wa Najashi kyaututtuka wanda suka kai mishi wa qadima ala an-najashi suka iso wajen najashi fa atayahu bil hadiyati suka bashi kyaututtukan nan fa qabilaha sai ya amsa wa sajada lahu suka yi sujada a gare shi thumma qala amr ibn al-as yace inna nasan min ardina raghibu an dinina wa hum fi ardika cewa wasu mutane a daga garin mu sun kyamaci addinin mu kuma sun zo garinka nan sun gudu sun zo nan fa qala lahum an-najashi fi ardi najashi ta ce musu anan garin nawa qala na'am sai suka ce mushi eh anan kwa fa ba'atha ilaina sai aka kenan shi anan abu musa yake cewa sai aka aika akan cewa a zo da mu فقال لنا سي فقال لنا جعفر سي جعفر ابن جعفر يكي يتي مسو كينان داي daga cikin shugabannin tahiyar جعفر sai yace musu la yatakallamu minkum ahad in muka isa wajen shi kar wanda yi magana ana khatibukum alyawm ni ne mai magana a madadin ku a yau abu musa yake ta fantahaina ila an-najashi sai muka isa zuwa wajen najashi wa huwa jalisun fi majlisihi yana zaune a fadar shi a saman kujerar mulki wa Amr ibn al-As an yaminihi Amr ibn al-As a daman shi wa Umara ibn al-Walid an yasarihi shi kuma Umara a hagun din shi sai ce wal qissisuna jalisuna simatin su kuma waɗannan malaman na kristoci suna jalisun suna zazzaune samidina sun yi sahu sahu a gaban shi najashi samidina yani sufuf sun yi sahu sahu wa kad qala lahu amr wa umara amr ibn al-as wa umara ibn al-walid sun ce wa najashi sun ce mishi innahum la yasjuduna laka su waɗannan addini suka zo da shi ba daga gani an suka shigo ba sa sun kuyawa su gaida ka samaka sujada فلما انتهينا ابو موسى yake cewa lokacin da muka isa sai ce badarna man indahu sai muka fara zuwa wajen wadanda suke wajen shi kahin zuwa shi najashin min alqissisina warruhban na malaman su da masu bautan su sai suka ce usjudu lil malik suka ce ku yi sujada ga sarki فقال جعفر سي جعفر يكي تي مسو لا نسجد الا لله عز وجل ايرن مغانن دازو با ما سجدا غا كووا سي غا الله مي غيرما دا بوايا فقال له النجاشي وما ذاك سي النجاشي يكي تي مي بكو سجدا غا كووا هي غا الله قال ان الله بعث فينا رسولا يتي الله يا ايكو ا cikin manzo وهو الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام kuma wannan manzon shine wanda annabi isa dan maryam ya bada albishirin zawwan shi man ba'ada husmuhu ahmad ya baiwa wadanda za su biyo bayan annabi isa cewa akwai wani manzo sunan shi ahmad ya daga cikin sunan manzon sallallahu alaihi wasallam ahmad akwai almahi akwai muhammad da sauransu yace fa amarana sai wannan manzon ya umurce mu an na'budallaha akan mu bauta wa Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu hada shi da kowa a cikin bauta wannan shine abin da ya umurce mu a bauta wa Allah kar a hada shi da kowa a cikin bauta wa nuqimu salata mu yi sallah mu tsayar sallah wa nu'ti zakata mu bayar zakka wa amarna bil ma'ruf ya rika umurtan mu da ayyuka da kyawawa wa nahana 'anil munkar kuma ya hadima akan duwan aikin kiyama mu zama to muna umurni da kyakkyawa muna hani akan mumuna al'ummar musulmi tun tashin wari babu zancen ka zauna ka ce a ku ɗan baruwan ku ne babu ɗan baruwan mu kowa a inda yake abinda zaka iya tun daga cikin iyalin gidanka har zuwa da suke saman titin gidanka cikin anguwar ku cikin garin ku cikin kasar ku cikin ba wasu wurare daban umurni da aikin alheri hani akan mumuna aikin kowa ne la yahtassu bi tullabil ilmi aw bil ulama bai keɓanci ba ɗaliban ilimi ko malamai ko wane ne duk inda kaga zaka iya umarni da kyakkyawa kai umarni zaka iya hani akan mumuna kai hani to haka asalin tahiyar yake yace yana umurtan mu da aliki da kyakkyawa yana hani mu akan mumuna fa a'jaba an-najashi qawluhu fa a'jaba an-najashi qawluhu sai an-najashi sai wannan magana ta Ja'far sai ta bashi mamaki ko ta burge shi falamma ra'a zalika Amr ibn al-As Amr ibn al-As da yaga a wannan magana hudu yake ya kama hankalin sarki kenan ya kamata mu saki hutowa da wani tsari na daban saboda kar amana kadin sai qala sai Amr ibn al-As yake cewa aslaha Allahu al-malika Allah ya taimaki sarki Allah ya gyara aikin sarki a shi da asali aslaha Allahu al-malika Allah ya gyara aikin sarki ko Allah ya gyara sarki innahum su waɗannan mutanen yukhalifunaka fi isa ibn maryama ai suna saba maka akan isa dan maryama kar kaga ya wannan maganganun ya burge ka a akwai matsala suna fadin maganganu wadanda ba su da kyau akan Isa dan Maryam fa qala an-najashi sai najashi yake cewa ma yaqulu sahibukum fi ibn maryama wannan abokin naku ko kuma wannan shugaban naku me yake fada akan Isa ibn Maryama qala sai Ja'far yake cewa yaqulu fihi qawl Allah yana fada akan najashi abinda Allah ya fadi me Allah ya fadi huwa ruhullahi wa kalimatuhu akhrajahu min al-azara'il batul allati lam yaqrabha basharun wa lam yafridha waladun cewa ai wannan manzon abinda yake fada game da abinda sha Isa ibn Maryama yana cewa magana ce ta ubangiji rai ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya busa mishi sana kalma ce ta Allah kun fa yakun Allah ya huddo shi daga jikin kamamma budurwa ita ce al-azara al-batul wadda take yankewa abin da ya shahi aure allati lam yaqrabaha wadda bai kusance ta ba basharun wani mutum walam yafridaha waladun kuma sannan wani na kuda bai taba girgiza ta ba dan samun da wannan shi ne abin da muke fadi akan annabi Isa dan Maryam wannan maganar da Ja'far yayi irin waccan riwayar فتناول النجاشي يعودا من الارض فرفعه نجاشي كرف سي دوكي وني سنكي ا قسا فرفعه سي دغاش فقال سي كيتا يا معشر القسيسين والرهبان يا كو تارن مالمي نا كريستا والرهبان دا ماسو بوتا ما يزيد هؤلاء على ما نقول في ابن مريم ولا وزن هذه يتي والله ابوند ودانن سكا امبتا اكن عيسى ابن مريم دا ابوند مو موكي فدي bai karu ba wala wazna hazihi daidai da yawunin wannan dan tsinken bai karu ba kenan awan guda ɗaya ne yanda muke hodi haka suke hodi shine ma'anar wala wazna hazihi sai najashi yace marhaban bikum wa biman ji'tum min indihi marhaba da zawanku sannu da zuwa sannan kuma gaisuwa ta isa zuwa ga wanda kuka zo daga wajen shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam najashi sai yace fa ana ashhadu annahu rasulullah lalle ina shaidawa wannan da ya aiko kunnan manzo ne na Allah na yarda wa annahu alladhi bashara bihi isa kuma lalle shine wanda annabi isa ba da albashirin zawon shi wa laula ma ana alma ana fihi min almulk in ba dan abin da nake kai ba na mulki la ataituhu da na iske shi hatta uqabbila na ala hatta uqabbila na alaihi har sai na sumbaci kafahuwan shi ko kuma kace na sumbaci takalmin shi sai ce in ku sufi ardi ku zauna a gari na ma shi'tum tsawon shekarun da kuka dama kuma kaga da gaske yake a cikin maganar shi sai da suka shekara 15 sanan wa amara lana bi ta'amin wa kiswa yayi umurni akan a rika ba mu abinci sanan kuma yayi umurni akan a ba mu tufahin sawa kenan dai wurin zama ya samu sanan kuma ga abinci ga tufahi wa qala sai najashi yake cewa mutanen shi sojawan shi cewa ruddu ala hadaini hadiyatihima waɗannan guda biyu amr ibn al-as da umara ibn al-walid a maida musu waɗannan kyautukan da saka a maida musu ir wa riwaya wa kana amr ibn al-as rajulan qasiran to wadannan mutane guda biyu da suka zo dama sun dan yi rigingimin su akan hanya kayan su yi su saboda tsakanin makka da habasha akwai al-bahrul ahmar to wajen tsallaka ruwan nan sun dan sun yi caji tsakanin su saboda giya suka sha sai suka rika wasu abubuwa na ba daidai ba to shine anake cewa wa kana amr ibn al-as rajulan qasiran amr ibn al-as mutum ne wanda yake gashiri ne wa kana umara ibn al-walid rajulan tawilan shi kuma umara ibn al-walid mutum ne dogo jamilan mai kyau wa kana aqbala fil bahri sun huskanto wannan al-bahr al-ahmar ruwan da suka shiga kenan da suka tunkaro wannan wajen kawo fashariba yani khamran sai suka shagiya a jahiliya suke babu wani halal ba haram illa abinda kawaran su ya raya musu sannan kuma wa ma'a amr ibn al-as imra'atuhu amr ibn al-as iya tare da matar shi yanzu da suka shagiya falamma shariba qala umara li amrin sai umara sai yake cewa Amr ibn al-As wanda shi yake da mata sai yace mur imra'ataka faltuqabbilani ka ce ma matarka ta sumbace ni aka cewa Amr shi Umara yace ba Amr ka hodiya matarka ta sumbace ni fa qala lahu Amr sai Amr yake cewa ala tastahi baka jin kunya fa akaza Umara amran sai Umara daga wannan magana fa kawai sai kama Amr ibn al-As farama bihi fil bahri kawai sai doke shi sai jiwa cikin ruwa faja'ala Amr yunashidu Umara sai Amr ibn al-As ya rika roƙon shi wannan Umara ibn al-Walid akan cewa yayi haƙuri dan Allah ya miro shi cikin jirgin nan hatta adkhalahu as-safina karshe sai ya doko shi ya mira shi take to wannan abin da aka yi azawwa tsakanin su dama shi Amr ibn al-As yana da haushin Umara saboda ya ci mutunci shi a cikin iyalin shi sannan kuma ya dauke shi ya wurga shi cikin ruwa saboda shi mutun ne gajere kenan ya san ba yanda zai da shi fa haqida alaihi Amr fi zalika kenan sai hibd kaman keta ko sai ya dauki wani abu dai wani wata matsaya akan shi fa qala Amr lin najashi yanzu da aka zo aka kammala abubuwan da aka kammala dai abubuwa sun kiya yanzu an kore su dai sai sai Amr yake cewa Najashi Amr ibn al-As azam dan zaman da suka yi afada daga zawwan su yake cewa innaka idza kharajta duk lokacin da ka huta fa kai sarki khalafaka Umara fi ahlika Umara gidanka yake shiga kai ki shine shiwar dama can ya ce a wannan ya ce mata shi ta sumbace shi kuma yanzu da aka zo nan ma ashe ba dan bai zauna kuma haji na sarki yake shiga saboda an sabke shi a matsayin bako khalafaka Umara fi ahlika fada'an Najashi ya bi Umara sai Najashi ya kira a zo da Umara a zo da shi fa nafakha fi ihlilihi fa tara ma'al wahsh ma'ana yayi bincike game da abinda Amr ibn al-As ya faɗi haka nan ne sai ya tabbatar ta hanyar binciken al'auran shi a Umara din aka tabbatar da haka nan ne ya kusanci mata sarki a shi labari kuma sai saki malai ce wa haka za rawahu al-Baihaqi fi dalail ila qawlihi fa amara lana bi ta'ami wa kiswa yake cewa su waɗanda suka yi hijira na suka zo aka umurni aka kawo musu abinci sannan kuma aka kawo musu tuwahi وقال لك تعالى هذا اسناد صحيح وظاهره يدل على ان ابا موسى كان بمكه ان ka dauki riwaya tun daga warkonta in ka dube ta zaka ga cewa abu musa shi ma daga makka aka taso da shi alhali shi kuma daga yaman yanzu shine malam ibn kasir yake cewa anan wa annahu kharaja ma'a ja'far ibn abdullah ja'far ibn abi talib ila ard al-habasha ya huto tare da ja'far ibn abi talib zuwa kasar habasha in ka duba siyakin magana haka za ka fahimta sai dai ya ce wa sahihu abinda yake ingantacce anna buraid ibn abdullah ibn abi burda an jaddihi abi burda an abi musa ya ce magana ingantacciya game da shi abu musa tare aka zo da shi daga garin makka ko kuma a garin habasha ne suka haɗu da shi shine malai yace magana mafi inganci daga Buraid dan Abdullahi yake cewa bin Abi Burda daga kakan shi wanda shine Abu Burda din nan an Abu Musa yake cewa annahum balagahum makhraj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hum bil Yaman labarin hutan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya same su manzo Allah ya huta zuwa yin hijira su kuma suna Yaman fa kharaju muhajirina fi bid'in wa khamsina rajulan sai suka huto mutum 50 da doriya fi safinatin a cikin wani jirgin ruwa fa alqatuhum safinatuhum ila an-najashi bi ardil habasha sai wannan jirgin ruwan nasu kenan igiyar ruwa ya tarka wasa da su karshe suka tsinci kansu a ƙasar habasha fa wafaqu ja'far ibn abi talib wa ashabu sai suka yi dacen samun ja'far a garin habasha a wannan lokacin da shi da waɗanda suka tai tare da shi fa amarahu ja'farun bil iqama shi Abu Musa da yazo sai Ja'far ya ce mushi a zamna wannan zaman da kai za a yi shi fa aqamu indahu suka zauna wajen Ja'far hatta qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaman Khaybar har sai da suka iso zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Khaybar a shekara ta nawa a shekara ta bakwai kenan su ma sun zama da tsawon shekaru kaga daga hijira zuwa khaibar shekara 7 kenan su ma suka gaban shekara 7 anan habasha shi yasa kaga kenan duk labarin da za a bada game da abin da ya shafi gogor mai habasha to za a sa abu musa a ciki duk da cewa anan ne ya same su ba tare da su yazo ba to amma magana da take baya amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nan talika ma abi ja'far ibnu abi talib ina makum wannan magana take shine mala ibnu kasir yake cewa qala wa la'alla rawi wahima yana yi wa rawin hadisi ne samu waham ya samu ruwa ko rudani fi qawlihi a cikin magana shi da ya cewa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nan talika akan cewa mutahi sai ce wallahu a'lamu alla shine mafi sani kina ala ai an hijira daga kasar makka zuwa habasha ja'far shine shugaban su sannan shi kuma abu musa iya cikin wanda suka aka gogormayan abin da shi habasha da su amma su ko sun taso daga ina daga garin yaman shi mutun 50 da in doriya shine mallai ce wallahu a'lamu ina gane kamata mu daka insha Allah ta'ala kina sai mu tashi wa hakaza rawahu al-bukhari fi hijrat al-habasha kina duka yana mana magana akan abin da ya sha yanda waɗannan bayi Allah suka yi wahala suka yi gogormaya saboda wannan addini ya kawo inda ya kawo zuwa gare mu yau haka wajibin kowanne ɗaya daga cikin mu ne rika tambayan kanshi shi wace irin gudunmuwa ya bada wani irin gudunmuwa ka bada wace irin kokari kai saboda addinin Allah ya ƙara gaba Allah subhanahu wa ta'ala shirye da makarantar da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah